الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 29 ga watan al-Muharram hijratu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 9 ga watan 10 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi 'ala al-'abid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala kafin darasi ne ubalai fi idan da tambayoyi suna iya gabata wai mata suna iya rakiyar gawa rakiyar gawa ga mace makaruhi dalilin da yake tabbatar da karhancin haka shine hadisin Ummu Hadiya Allah ya kara mata yadda yake cewa muhina anittiba'il jana'iz wa lam yu'zam alaina tace an hani mu game da rakiyar gawa tace amma fa ba a nace ba akan haka ma'ana ba a haramta mana ba dan haka rashin rakiyar gawa ga mace shi yafi alkhairi da taraka in ta raka gawa wannan ta aikata abu wanda yake makaruhi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hani matan farko matan mu'minai game da rakiyar gawa amma bai haramta musu ba madan komai ba saboda wasu illoli domin mata suna da raunin zuciya sannan wato da kashin haƙuri kuma yana daga cikin illolin akan iya samu wato ikhtilafi shine cuɗanyar maza da mata wanda duk irin waɗannan abubuwa ba sun saba ma shari'a dan haka dai a takaice makaruhi ne karahatu tanzih amma ba haramun ba ne ya sallah ce wato suna iya magawa sallah ma'ana sahun su ya kasance karshen sahu na maza kamar yadda a sallah ta farilla sahun mata shine karshe wato game da sahun maza kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu suhudir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha sai ya ce wa khairu suhudin nisa'i sai yace akhiruha wa sharruha sai yace awwaluha dan haka kamar yanda mata suka iya yin sallah ta farilla to sallar gawa ma haka kuma ana iya kai musu gawa a aje kuma su yi mata sallah kamar yanda Aisha Allah ya kara mata yadda lokacin da Allah ya ma Sa'ad ibn Abi Waqqas rasuwa Aisha ta nemi cewa a shigo mata da gawar masallaci domin su yi mata sallah to wasu daga cikin sahabbai suka mata inkari yaya zaki ce a shigar da gawa cikin masallaci. Aisha Allah ya dade ita take cewa kai can menene mafi gaggawar mantawar ku, tace nan fa ba a je ko ina ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato yama ƴaƴan wata mata ana kiranta Baydha sallah a cikin wannan masallaci shine Sahal da Suhaib lokacin da Allah ya musu rasuwa a nan cikin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah. To su a nan abinda muke so mu gane ba suna ma Aisha inkarin yi ma gawa sallah a matsayinta na mace, a inkarin shigar da gawa cikin masallaci. Don haka wannan hadithi ne wanda dalili ne wanda yake tabbatar da halaccin yin sallah ta gawa a cikin masallaci, domin gawa ba najasa bace ba. To in an gama karatun Al-Qur'ani fadar sadaqallahu al-azim, wannan baya daga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma magabata ba a same su ba suna haka. An gane ko tare da cewa kalima ce kyakkyawa, amma ba muhaddisa ba ne, ba za ka kawo abu ka kara shi a cikin addini abinda ba ya da asali. Don haka in ka yi niyyar tsayawa game da karatun Al-Qur'ani kawai dakatawa za ka yi. In wani ne ka sa ya karanta maka Al-Qur'ani ka ji, to in ka buƙaci tsayar da shi kawai iya abinda za ka ce masa hasbuk, inda Larabci za ka faɗa, inda Hausa za ka faɗa sai ka ce ya isa, ko kuma tsayana. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya Abdullahi dan Mas'ud ya karanta masa Al-Qur'ani. Ibn Mas'ud abin ya girmama a kansa, da ce ya Rasulallah, yaya zan karanta maka Al-Qur'ani alhali kai ne aka saukar ma Al-Qur'ani? Manzon Allah ya ce ina da buƙatar na ji karatun Al-Qur'ani daga bakin wani na. A lokacin ne Ibn Mas'ud ya karanto masa tun daga farkon suratul Nisa har ya iso kan fadar Allah subhanahu wa ta'ala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Ibn Mas'ud yake cewa waiwayawar da nake sai naga idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna zubar da hawaye, manzon Allah sai yake cewa hasbuka al'an, yanzu ya isa, ya isa. Don haka wannan dalili ne wanda yake nuna mana in ka sa wani ya karanta maka Al-Qur'ani, in za ka tsayar da shi, inda Larabci za ka faɗa ka ce hasbuk, ba ta za ka yi masa ba sadaqallahu al-azim. Inda Larabci yana fahimtar Larabci ka ce masa hasbuk, in baya fahimtar Larabci ka gaya masa da yaren da zai fahimta. Cewa kalimar kalima ce mai kyau na sadaqallahu al-azim, domin ya faɗa wa man asdaqu minallahi haditha, kuma ya faɗa wa man asdaqu minallahi qila, sai dai ita ibada inda aka tsaye da kanan ya zama wajibi ka tsaya, kar ka zo da wani abu ka ƙara. Duk abin da ne zo bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin ibada, to baya halatta ka kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi a matsayin ibada. Misali masu fadar wa annal masajida lillahi fala tabdu ma Allahi ahada, idan za su shiga masallaci ba komai ya kai su haka ba illa jahiltar karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce addu'a ta shiga masallaci. Su a iya tunaninsu wannan aya wato ita ce addu'a ta shiga masallaci, alhali kuwa ba addu'a ba ce ta shiga masallaci. Addu'a ta shiga masallaci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu shine a'udhu billahi al-azim, wa a'udhu kamar yadda yake cewa a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultani al-qadim min ash-shaytanir rajim. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب من رحمتك وكما أبواب رحمتك أو كما قال تداهك وننبع دو أشغى مسلاتي بشي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. Ita ayar abinda take tabbatarwa shi ne tauhidi, cewa duk wata ibada gaba ɗayanta haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai, baya tarayya da kowa, baya tarayya da komai. Domin lafazin almasajid jam'i ne na masjid, wanda shi ne asali kenan, ko ka ce masjid ko masjid. Idan aka ce masjid ma'ana mawdi'us sujud, inda ake sunkuyawa a yi sujada. A takaice abinda ake nufi da almasajid wuraren ibada, lillahi cancanta ne ga Allah shi kadai, fala tad'u ma Allahi ahada, kar ku bauta ma wani tare da Allah, ku dau wani abu mai sunan ibada ku sarrafa shi ga wani Allah, to wannan haramun ne, shirka ne. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna cikin baban da ke bayani game da wato kira izuwa shaidawa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa face Allahn da ya halicci halittu, da tabbatar da cewa Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shakada ne na musamman wanda Allah ya tankaɗe ya rauraye daga cikin bayansa, ya zaɓe shi ya aiko shi wato zuwa duniya gaba ɗaya domin nuna mana hanya ɗaya ɗaya, ita ce hanya ta bauta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda bayani ya gabata game da ayar da malam ya zo da ita a farkon baban da ma hadisan da ya zo da su, wanda hadisi na ƙarshe a baban shi ne hadisin Salih ibn Sa'ad As-Sa'idi, Allah ya ƙara masa yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin Khaibar ya faɗa ga sahabbansa. Yakin Khaibar yaki ne wanda ya kasance a shekara ta bakwai da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ita Khaibar wato gari ne na Yahudawa 'yan share wuri zauna, kuma ƙasa ce wadda Allah ya albarkace ta wato da kayan noma. Sun warware alkawalin da ke tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don haka manzon Allah ya kai musu ɗauki na yaƙi a shekara wato ta bakwai, manzon Allah ya kai musu mamaya. Ita Khaibar ba ta wuce kilo 70 wato tsakaninta da Madina, shine manzon Allah yake cewa a wannan yini wato daga cikin yi wato a cikin yini daga cikin yininnuka na yakin Khaibar, domin ba yaki bane wanda aka yi a wuni, da kwanuka ne da dama. Manzo Allah ya ce la uqi yanna rayata badan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu. Manzo Allah ya rantsuwa da Ubangijinsa ya ce lalle ne a gobe, gobe manzo Allah ya ce zan bayar da tutar yaki ga wani mutum wanda ke ƙaunar Allah, ke ƙaunar manzansa, kuma Allah da manzansa suna ƙaunar shi. kenan mahabba ta fuska biyu, soyayya ta fuska biyu, shi wannan mutumin yana kaunar Allah yana kaunar manzansa, kuma Allah da manzansa suna kaunar shi wannan mutumin. Bugu da ƙari manzon Allah sai ya ce yaftahullahu ala yadayhi, kuma Allah zai ba mu'minai nasara a hannunsa, ma'ana zai zamanto shi ne jagoran yaki a hannun shi, Allah zai ba mu'minai nasara. Wanda wannan gaba tana nuna mana wato shi ne kasancewar mayaka na mu'minai su riki wata tuta tasu ta yaki. Wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ladabi ne daga cikin ladabba na yaki. Don haka hikima game da rukun tuta ta yaki shi ne domin ya zamanto alama ce wato ta rundunar yaki, wanda in an rike tutar kenan a wurin shugaban yaki kenan duka jama'a waɗanda suke yanashi za su taru jiki zuwa wannan wuri, sun san kenan sansaninsu ne. Shi ne hikima da ake yin tuta ta yaƙi kenan. Kenan duk lokacin da ka hango wannan tuta, to ka san cewa jama'ar ka ci. Sannan sai ya ce shi wannan mutumin yana ƙaunar Allah da manzansa, kuma Allah da manzansa suna ƙaunar shi. Don haka kenan a nan za mu tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa wato ta ƙauna, ƙauna wadda ta dace da girmansa. Allah yana so so wanda ya dace da girmansa. San Allah subhanahu wa ta'ala ya sha bamban da so wanda yake namu. Don haka nassi na Alƙur'ani ayoyi sun wuce a lissafa, na daga cikinsu fadarsa inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin, da fadarsa kuli in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim, da kuma fadarsa fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Haka kuma yace ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Dan haka shine yace shi wannan mutumin yana kaunar Allah da manzansa, kuma Allah da manzansa suna kaunarsa. Sai ce yaftahullahu ala yadayhi, kuma Allah zai ba mu'minai nasara a hannunsa, domin ita nasara ka cukam daga gun Allah subhanahu wa ta'ala take, ba wani karfin tanadi ne ba na yaƙi, ba wani yawa ba ne, ba wasu dubaru ba ne na yaƙi suke ba da nasara. Nasara a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take, kamar yadda ya ce wa man nasru illa min indillahi al-azizul hakim. Kuma haka a cikin suratul anfal yace wa man nasru illa min indillah inna allaha azizun hakim. Dan haka mu'minai da suka wato alfahari da yawan su suka dan nuna jiji da kai a ranar yakin Hunayn, domin yaki ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da adadin sojoji wanda bai taba fita wani yaki wato sama da adadin da ya fita da shi a wannan yakin Hunayn, wanda makamman yakin da aka fita da su a yakin Hunayn sun dinka duk wasu yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kafin haka. Shi ne aka samu su daga cikin sahabbai suke cewa in har da saboda karanci na yawa da tanadi ake samun galaba akan mu, suka ce to yau ba za a yi rijayi akan mu. Suka ɗauki abokan gabarsu makiya addini cewa wankin hula ne ba zai kai su hantsi ba. Ubangiji ta'ala ya nuna musu kuskurensu, saboda shi mu'mini in yayi kuskure ba a barin shi, kai tsaye za a nuna masa kuskurensa domin ya dawo kan layi ya gyara aikinsa. Shi ne Ubangiji ta'ala yake kissanta mana a cikin suratul anfal, wannan suratul tauba, laqad nasarakumullahu fi mawaqin kathirati wa yawma hunain idh a'jabatkum kathratukum
falam tuguni ankum shay'an wa baqat alaykum al-ardu bima rahabat kuma wallaytum mudbirin. Ubangiji ta'ala ya ce laqad nasarakum Allahu fi mawadin kathirati, ku san da cewa fa ubangijin ku ya taimaka muku ya ba ku nasara akan makiyan a wurare daban-daban sun wuce a lissafa inda ko bauza da su. Sai ya ce wa yawma hunainin idza a'jabatkum kathratukum, ku tuna ranar yakin Hunain, lokacin da yawan ku wato ya kayatar da ku ya sa ku jiji da kai. Ubangiji ta'ala ya ce falam tuguni ankum shay'an, wannan yawan naku bai kulla muku komai ba, abokan gaba suka fatattake ku suka sayo ku gaba. Wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat, kasa duk fadanta gaba ɗaya ta muhukunci, kuka rasa inda za ku saka kawo nan. Kuma wallaytum mujirin, sannan kuka juya baya da gudu kuka bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato da wasu ƴan jama'a. Shine anan dai ash-shahid yace yaftahu Allahu ala yadayhi, Allah zai ba mu'minai nasara wato a hannunsa shi wannan mutum. Shine sahabi yace fa batan nasu yaduquna laylatakum, wato jama'a sai suka kwana wato suna kutsawa a wajen tunani tsawon daransu. Ayyuhum yu'baha, wai wane ne daga cikin su wanda za a bashi wannan tuta ta yaki? Suka kwana suna tunani, kowa kawai tunani yake wannan wani mutum ne wanda za a miƙa masa wannan tuta, mutumin da ke kaunar Allah, ke kaunar manzansa, kuma Allah da manzansa suna kaunar sa, kuma Allah zai ba mu galaba a hannunsa. Suka kwana suna tunani, wannan yana nuna mana fage wanda mazanciya suka yi fice a kansu shine akan al'amari wanda yake na lahira, abinda ya shafi alkhairi. Kaga wanda tunaninsa tunani ne wanda yake nan kusa, wanda shi kawai rayuwar duniya ce a gabansa, in ba wani shagali na duniya babu abinda zai hana shi barci. Kaga su anan wani al'amari ne wanda yake mai girma, don haka suka kwana suna tunani a kai shi, ba wani al'amari bane na duniya, a al'amari ne wanda yake na lahira. Sai yace falamma asbahu, a lokacin da suka waye gari, gadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, gaba ɗayan su sai suka yi jijjihi, suka yi sammako zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'qaha, kowanne daga cikin su fata yake a kiraye shi a danka masa wannan tuta a hannu. Kowa kawai abin da yake tunani, abin da yake fata a ce masa wani zo ka karbi wannan tuta. Kamar yadda yake cikin wata riwaya, Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa ban taba faɗan shugabanci, yace wallahi in ba a ran nan ba, yace kawai fata nake. Manzon Allah ya ce ya Umar matso ka karɓi wannan tuta, har ma yake cewa ina daga can baya amma daddage nake domin manzon Allah ya hango ni yace mana zo ka karɓa. Fa qala, sai manzon Allah ya ce aina Ali ibn Abi Talib, manzon Allah ya ce ina Ali dan Abi Talib. Wannan yana nuna mana kenan halaccin ka kirayi mutum da sunan shi da sunan mahaifinsa domin ka bambanta shi da saura. Kamar misali a cikin jama'a, kamar yanzu misali na aka ce Muhammad, mutum nawa zai iya waiwayowa? Sun wuce a lissafa. Amma in ka kirayi shi, ka kirayi sunan mahaifinsa, to ya san da shi ake ne. In ma akwai wani wanda sunan ya yi dace da nashi, kenan in suka waiwayo sai ka ce a wane nake nufi. Shine ya ce aina Ali ibn Abi Talib, manzon Allah ya ce ina Ali dan Abi Talib. Faqila huwa yashtaki ainihi, sai aka ce ya manzon Allah ai Ali ba shi da lafiya, ciwon ido yake. Huwa yashtaki ainihi, ma'ana ba shi da lafiya ta idanu, ma'ana rashin lafiya, ciwon ido yake. Fa arsalu ilayhi, sahabbai suka aika masa cewa ya zo da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce aje a faɗa ma Ali cewa ya zo. wa utiya bihi sai gashi kai tsaye an zo da aliyu Allah ya kara masa yadda ana jege da shi ciwon ido yayi ciwon ido wada alahu wannan fabasaka fi ainihi wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka zo da ali manzon Allah sai tufi a idaninsa wada alahu manzon Allah ya masa addu'a wanda wannan ladabi ne daga cikin ladubba na addu'a addu'a ta ruqya wato shine neman waraka atufa ayi addu'a imma a farko ayi tufin sannan addu'ar ta biyo baya ko kuma ayi addu'ar da farko sannan kuma daga baya a tufa wanda duka kowanne ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda can a addu'a ta kunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tara hannuwansa idan ya karanta waɗannan surori guda uku kul huwallahu ahad da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas sai manzon Allah ya tufa in ya tufa kuma sai ya shafe gangan jikinsa gaba ɗaya tun daga kai yake farawa har zuwa kawarwansa sai ya maimaita su dan haka dai a takeice abin da muke so mu gane in ma tufin ya rigaye addu'ar ko kuma addu'ar wato ta rigaye tufin duka wannan ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan yace fa basaka fi ainihi manzon Allah sai tufi a idanun Ali wada alahu ya masa addu'ar cewa Allah ya bashi lafiya saboda lafiya a hannun Allah take ba wanda yake sai ibada ta sai shi duk wanda ake so ya samu lafiya sai dai a roƙa masa Allah ya bashi lafiya idan ka ce wani ba ni lafiya an gane ko baka da lafiya kace wani ba ni lafiya to ka maida shi kishiya ga Allah subhanahu wataala amma ba kamar yanda a Hausa muke fada cewa wani ba ni lafiya shawamin lafiya ma'ana ka fita daga sha'ani na karka dame ni anan kenan ya nuna mana cewa ga addu'a manzon Allah ya masa na cewa Allah ya masa addu'ar cewa Allah ya bashi lafiya dan haka yana daga cikin addu'ar da manzon Allah ya karantar da mu na in mutum bashi da lafiya da zaka masa kace Allahumma shfihi Allahumma shfihi kamar yanda yace Allahumma shfi Sa'adan Allahumma shfi Sa'adan yace ya Allah ka ba Sa'ad lafiya Sa'ad ibn Abi Waqqas dan haka in ciwon ido ne mutum yake kawai iya abinda zaka fara ka tofa masa ka ce Allahumma shfi Allahumma shfi ko ka kama sunan shi Allahumma shfi fulanin ya Allah ka ba wani lafiya da sauran addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kenan ba kamar addu'a ba ta gardawa na faka shafna an ka gefa aka fa basaruka al-yawma hadid wai ita ce ake tofawa kafa bakwai wai a ruwa a ba mutum ya wanke ido ya wanke fuska wai yana ciwon ido ko kuma a tofa masa ita wannan aya tana bayani ne game da yanayin dan adam da zai ka samu kanshi a ranar kiyama irin abubuwan da yake shakka yake kokonto a rayuwarsa ta duniya to a ran nan za su fito fili shine Allah yace fa kashafna anka gibaaka wato a yau mun kware maka dukkan wata kwakwanya wadda ta rufe idaninka game da abinda ake karanta maka na alqur'ani a rayuwarka ta duniya fa basaruka al-yawma hadid ganinka a yau Ubangiji ta'ala ya ce mai karfi ne zartacce ne duk abinda kake shakka a rayuwarka ta duniya yau to zaka gan shi kuru-kuru shi da yinin alkiyama sai ya ce fa barra aka allam ya kumbihi waja take yanki aliyu Allah ya kara masa yadda ya warke ka ce tamkar babu wani ciwo tare da shi ma'ana tamkar bai taba ciwon ido take yanki Allah ya bashi lafiya fa'a qahu ar-raya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya danka ma Ali wato wannan tuta ta yaki fa qala sai manzo Allah yace da shi unfur ala rislika hatta tanzila bi sahatihi manzo Allah yace ya kai Ali unfur ala rislika wato jika a hankalinka ba ana karkai garaje idan aka ce ala rasulika ma'ana ka ba sannu karka yi gaggawa shine yace umfud ala rasulika manzon Allah yace je ka a hankalinka hatta tanzila bi sahatihi manzon Allah yace sai ka sauka wato tsakin tsakin garin su ma'ana balbalin su in aka ce saha shine balbali abinda ake nihi kenan tsakiyar garin su kamar yanda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa lokacin da ya shiga tsakiyar wato birnin Khaibar a ranar da ya kai musu dauki na yaki manzon Allah yake cewa inna idza nazalna bi sahati qaumin yace fa sa'a sabahul munzari yace lalle mu jama'a ta mu'minai duk jama'ar da suka saki muka dira wato a balbalin garin su to asbar waɗanda aka musu galgadi ba su karbi galgadi ba tayi mu kamar yanda Allah yake faɗa a cikin suratu safat fa idza nazala bi sahatihim fa sa'a sabahul munzari shine manzon Allah yace masa je ka a hankalinka ya kai Ali ka je a sannu hatta tanzila bi sahatihim wato sai ka sauka a balbalin su ma'ana tsaki tsakin garin su madu uhum ila al-islami manzon Allah yace sannan ka kiraye su zuwa musulunci wanda wannan gaba tana nuna mana ladabi daga cikin ladabba na yaki idan aka kai dauki ga duk waɗanda ake nihin yaka ba a fada su da yaki kai tsaye farko abinda za a yi za a kiraye su ne zuwa musulunci a tallata musu musulunci daman shine iya abinda ake bukata a ceto su wato daga halaka in sun karbi wannan musulunci fa lillahi alhamdu daman shine ake da bukata wannan kenan abu na farko ga abin da ya shafi ahlul kitabi idan suka ce ba za su musulunta ba sai a sauko mataki na biyu shine kiran su zuwa bayar da jizya cewa su yarda su amince za su ba da karu ga jama'a ta musulmi in sun yarda sun amince za su ba da jizya to sai a karfi wannan jizya a tabbatar da su akan addininsu a gitta musu wasu dokoki da wasu sharuɗa idan wannan jizya suka ce ita ma ba za su bayar ba kenan ba za su musulunta ba ba za su ba da jizya to sai a sauko mataki na uku shine za a fada su da yaki kamar yanda can Ubangiji ta'ala ke faɗa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وشني انا منزل الله يله دبتر da mu da wannan ladabi yace ummadu uhum ila alislam sannan ka kiraye su wato zuwa musulunta ma'ana su me kawiya da ji da bi ga Allah da manzansa wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqi Allah ta'ala fihi ka ba su labari game da abin da ya zama wajibi a kansu na haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala wato game da musulunci kenan ka tabbatar musu menene haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan ba a wadatuwa da cewa ka musulunta in ka musulunta shi kenan a kyale ka duk wanda aka kiraye shi zuwa musulunci ya musulunta to ba a watsar da shi a kyale shi haka dole sai an bi shi sau da kafa ana karantar da shi bakin gwalgwado a tabbatar masa haƙƙin Allah subhanahu wata'ala da ya zama wajibi a kansa a nuna masa wannan kalima da kai fa tana nuna cewa duk wani abu wanda yake da sunan ibada haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala a karantar da shi tauhidi da abin da zai biyo bayan sallah da azumi da zakka da sauransu duk wasu haƙuƙuwa na Ubangiji subhanahu wata'ala sannu sai a karantar da shi dan haka yace anan wa akhbirhum in har sun musulunta to ka ba su labari bima yajibu alaihim game da abin da ya zama wajibi a kansu min haqqin lahi ta'ala fihi na haqqin Allah subhanahu wa ta'ala game da shi musulunci kenan wannan kafin mutun ya musulunta za a faɗa masa ko sai bayan ya musulunta zahirin hadisi abin da yake nunawa sai bayan mutun ya musulunta saboda takan iya yiwa ka fada masa haƙƙin Allah kafin ya musulunta yaga abin ya girmama akan shi yake musulunta yaga cewa ai musuluncin akwai nauyi akwai kunciya a cikin sa dan haka abu na farko kenan kawai musuluncin za a lakanta masa in ya musulunta sannan daga baya a bashi labari
Siman za Allah ya ce fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am za Allah ya ce ma Ali rantsuwa nake da ubangiji na lalle ne da Allah zai shiryar da mutun dai tak wato a sababin ka ba anan sababi ya ce ai la an yahdi Allah bi sababika rajulan wahida da Allah zai shiryar da mutum daya a sababin ka a dalilin ka manzo Allah yace khairul laka min umrin na'am wato yafi maka alkhairi da za a baka garki wanda yake na shajayin raƙuma lafazin humr jami'i ne na ahmar lafazin an-na'am wato sune dabobin ni'ima kenan raƙuma wato Allah ya sa ka zamanto sababi na shiryuwar wani zuwa ga wannan addini to yafi alkhairi wato yafi a dauki garke wanda yake na jajayen raƙuma ba wanda wannan misali ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana game da zababbiyar dukiya a gun larabawa a wannan lokaci saboda su ba su da wata dukiya fiyayya wadda take zababba sama da garki na jajayen raƙuma na raƙuma raƙuma ma kuma su kasance jajaye domin su ne zababbu daga cikin raƙuma shi kuwa a cikin garki wanda yake nasu aka dan kwa garki wanda yake karamin garki shine wanda zaka samu dabba raƙumi 100 ko sama da haka wani garkin raƙuma ne dubin ne kenan kamar misali ya fi alkhairin a yau a ɗauki misali tilan 100 a baka misali karamin misali kenan Allah ya zaman ya sa ka zamanto sababin shiryuwar wani zuwa ga musulunci to ya fi alkhairin a ɗauki irin wannan dukiya ne ka maka to dan haka anan wannan hadisi yana nuna cewa abinda ake nihi da hidaya anan ita ce kenan hidayatul tawfiq Allah ya sa ka zamanto sababin shiryuwar wani zuwa musulunci dan haka malaman suka ce fa shiryuwa akan wata mas'ala daga cikin mas'aloli na addini ma'ana wani ya jahilci wata mas'ala ta addini ka fahimtar da shi ba shi ba ake nihi anan kenan abinda ake nihi ka zame ma wani sababin musulunta dan haka wannan lada ne wanda yake mai girma irin wannan kenan wannan yana nuna mana irin yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kai wani fage wanda sauran jama'a ba su kai ba saboda dukkan wannan musulunci da Allah ya azurta mu da shi sababin sune manzanjiyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk duniya ta musulmi a yau sababin ta sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda su ne suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu suka yaki abokan gaba domin yaɗa wannan musulunci kuma suka yaɗo a cikin duniya kudu da arewa gabas da yamma ko ina suka watsu domin su isar da wannan sako na Allah subhanahu wa ta'ala dan haka shi kuma manzon da ya zo da wannan addini dadan shi ya kula kowa saboda shi ne sababin musuluntar duniya gaba daya har zuwa kiyama in ba ta hanyar shi ba za mu san wannan musulunci ba dan haka mun yi fadakarwa a baya kenan wannan lafazi kenan la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am kenan anan sai an kiyaye wajen yin talaffuzi da wannan gaba kenan min humrin na'am mimun kin kenan ai masa sukun kar al masa bamma domin in ka ce humrun jami'i ne na ahmar kamar yadda can cikin suratul fatir wa minal jibali judadun bayyun sai ce wa humrun idan ka ce humur wannan jami'i ne na himar
jaki kenan kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa ka annahum umurun mustanfira lafazin anna'am sune raqumma idan ka ce anni'am jami'i ne na ni'ima idan ka ce ni'am jami'i ne na ni'ima amma in ka ce na'am kenan kama nunu nukin fataha kenan sune raqumma la ayya hadiya Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am shine malam sai yace qauluhu yadukun ayyakudu fadarsa ne yace fa batan nasu yadukuna lailatahum ayyakudun shine suna kutsawa a cikin tunani game da gano wato wannan mutumin wanda ke kaunar Allah ke kaunar manzansa kuma Allah da manzansa na kaunar sa kenan mas'alolin suka rage mana qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fihi masail malan na faɗa a ƙarƙashin wannan babi akwai mas'aloli al-ula anna da'awata ila Allah riqu man ittaba'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam mas'ala ta farko malan yace lalle kira izuwa ga Allah ma'ana kira izuwa ga musulunci dariqu man ittaba'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ce hanyar duk wanda yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya tabbata cewa akwai babban aiki a kansa menene aikin shine kira zuwa ga addinin Allah an gane ko wanda kuma wannan da'awa ba take banta ba da malamai iya abinda ka sani na addini da hikima da siyasa idan Allah ya hada ka da wani to kai kokarin yanda zaka gabatar masa wani abu na karantarwa na addini gani ko layi ya hada ka da shi kun tsaya a layi ɗaya kuna jiran wani abu kuna cikin jire to yi kokari a cikin hira ka gabatar masa wata kalma wanda zata amfane shi a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira shine yace annad da'awata lalle kira ila Allah zuwa ga addinin Allah dariqu man ittaba'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ce hanyar duk wanda yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ina malan ya ciro wannan mas'ala a ƙarƙashin kula hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'a ana wa man ittaba'a manzo Allah yace ni da wanda yabi ni to muna kira ne zuwa ga Allah ala basiratin kuma akan basira akan hujja athaniya mas'ala ta biyu at-tanbihu ala al-ikhlas li anna kaseeran minan nas law da'a ila al-haqqi fa huwa yad'u ila nafsi mas'ala ta biyu malam yace fadakarwa akan tsarkake niyya game da kira zuwa ga addinin Allah abu na farko wanda ya zama wajibi akan duk wanda yake kira zuwa ga addini to ya tsarkake zuciyarsa ya tsarkake niyya wannan da'awa da yake ya nemi sakamakon ta abun Allah subhanahu wata'ala shine malam sai yace li anna kaseeran minan nas domin da yawa daga cikin mutane law da'a ila al-haqqi inda zai yi kira zuwa karbar gaskiya fa huwa yad'u ila nafsihi al-hadi wato yana kira ne zuwa wato kansa zaka same shi yana kira ne zuwa kansa kawai me yasa saboda kasancewar wani bambanci tsakanin wanda yake kira zuwa ga Allah da wanda yake kira zuwa ga kansa shi mai kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi ba ruwan shi da duk wani abu da za a faɗa masa da duk wani abu shi kawai famarsa shi abin da yake fama addinin Allah ya tabbata dan kun yi wani abu inda ya san cewa abu ne wanda ya shafi kansa to baya samun damuwa shi mai kira zuwa ga kansa shi ne mutumin da yake kira zuwa gaskiya amma shi mi yake so shi so yake kawai a ce shi ya fada dan haka zaka same shi in ba a karfi fadan shi ba an karfi fada ta wani sai ya zamanto yana fushi wannan a zahiri yana kira ne zuwa kai shi a hakika yana kira ne zuwa kansa. Kenan dan haka shi mai kira zuwa ga Allah shi yana fushi ne in an keta doka ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, shi abinda yake jin ciwo ya bayyana gaskiya ba a karba ba, amma ba dan cewa shi ya fada ba. Dan haka shi mai kira zuwa kansa zaka samu cewa in dai yayi kira zuwa wani abu mutane sun karba, to ko da sun aikata wani laifi wanda yake yafi wannan, to shi ba ruwan shi. Me yasa? Saboda shi dai an karbi kwadarsa, shi iya abinda yake so kawai a karba abinda ya ci. Dan haka masu kira malamai suka kasa su kashi biyu: akwai mai kira zuwa ga Allah, akwai mai kira zuwa ga wani Allah. Mai kira zuwa ga wani Allah ya kasu kashi biyu: in ma mai kira wato zuwa cewa abu wani ba Allah ba, ko kuma mai kira cewa kawai shi abinda yake so a bi shi, shi kawai abinda ya faɗa shi ne. Kenan duk abinda wani zai faɗa ko da gaskiya ce shi a yarda ba abu, kawai sai dai shi abinda ya faɗa. Shi ne anan malam da ya ce at-tanbihu ala al-ikhlasi, faɗakarwa wato akan tsarkake niyya game da kira zuwa ga addinin Allah. Sai ya ce da anna kafiran minan nas, domin da yawa daga cikin mutane, law da adila al-haqqi, da zai yi kira zuwa karɓar gaskiya, fa huwa yad'u ila nafsihi, a hakika yana kira ne zuwa kansa kawai, tunda shi kawai abinda yake so a karɓa abinda ya ci. Idan ba a karba abin da yace sai yayi fushi, ko da wani zai faɗa a karba, in dai ba shi ya faɗa ba to sai yayi fushi. Al-thalitha, mas'ala ta uku, malan yace anna al-basirata min al-fara'id, wato lalle ita basira ma'ana shine lura da wayewa da salo wanda yake na kira zuwa ga wannan addini yana daga cikin abubuwa na farilla. Dan haka shi mai kira zuwa ga addinin Allah ba zai wadatu ba da sanin hukunce-hukuncen shari'a, ka san hukunce-hukuncen arwalla da wani tsarki da arwalla da sallah da azumi da zakka da sauransu, dole sai ya kasance kana da basira. Menene basira? Ya kasance wato kana da sani game da shi abin da kake kira zuwa gare shi, shi musulunci ne zaman doka, san shi kenan abu na farko. Domin abinda baka san shi ba to ta yaya zaka yi kira zuwa gare shi? Sannan abu na biyu, shi wanda zaka yi kiran to ka san salon da zaka bi da hikimar da zaka bi domin wato musuluncin da kake tallata masa ya karba. Kuma sannan shi kanshi lokacin da zaka gabatar kin ya zamanto lokaci ne wanda yake mai dacewa. Dan haka wani zaka iya samun shi yana da sani game da abin da zai yi kira zuwa gare shi musuluncin, amma baya da hikima da siyasa ta yanda zai kirawo mutane, ko kuma yana da hikima da siyasa amma bai san ba a wani lokaci ne ya dace a ce ya kirayi mutane. Dan haka kenan wannan shine ake kira basira. Kenan ya zamanto mutum yana da hikima da siyasa da salo wanda yake na kira, kamar yanda can Ubangiji ta'ala ya ce udu'u ila sabili rabbika bil hikmati, sai ya ce wal mau'izatil hasana. To shine ake kira da basira, ake nihi da basira anan, da ya ce ala basirati. Kenan basira sani game da abinda mutum yake kira zuwa gare shi, kuma da salon da mutum zai yi kira. Kenan kana da hikima da siyasa, kuma sannan kana da sani game da abinda zaka yi kira zuwa gare shi, shine musulunci. Shine ya ce annal basirata min al-fara'id, yace lalle ita basira lura yace tana daga cikin farillai ga duk wani mai kira zuwa ga addinin Allah. Dan haka malamai suka wallafa wato littattafai na musamman akan wannan matsala, akan wannan bage, wato shine na kira zuwa ga addinin Allah. Dan haka madda ce ma mai zaman kanta wadda ake kiranta usulul da'awa, wato ka'idodi waɗanda suke na kira zuwa ga addinin Allah, wanda duk wani mai kira zuwa ga addinin Allah ya kamata ya zamanto yana da sani game da wannan fanni. Ar-rabi'a, mas'ala ta hudu, malan yace min dalaili husni tauhidi kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala anil masabba. Malan yace yana daga cikin dalilai na kyawun tauhidi wato kasancewar shi tauhidi tsarkake Allah subhanahu wata'ala ne game da baƙaƙen maganganu da duk wani zagi da abin da ya kama da haka. Wannan yana nuna kenan kyawun fuskar tauhidi, yana daga cikin dalilai waɗanda suke nuna kyawun fuska na tauhidi, kasancewar shi tauhidi tsarkake Ubangiji subhanahu wata'ala ne game da duk abin da bai dace da shi na maganganu waɗanda suke marasa kyau da sauransu. Ta ina malam ya ciro wannan shine ta ƙarƙashin fadarsa da ya ce wa subhanallah sai ce wa ma ana minal mushrikina. Sarki ya tabbata ga Ubangiji subhanahu wata'ala game da duk abin da bai dace da shi ba, sai ce wa ma ana minal mushrikin, ya ce kuma ni bana daga cikin mushrikai. Kaga dan haka kamanta Allah subhanahu wata'ala da bayinsa da ɗaukan haƙƙin Allah subhanahu wata'ala alba wani bawa daga cikin bayinsa, wannan zagin Allah subhanahu wa ta'ala ne. Al-khamisa, mas'ala ta biyar, malin ya ce anna min ƙubuhi shirki kaunuhu masabbatan lillahi. Malin yake cewa lalle wato yana daga cikin muni na shirka kasancewar ita shirka wato zagin Allah subhanahu wa ta'ala ne, yasa saboda danganta masa abin da bai dace da shi ba. Shi ko duk abin da zaka danganta ma wani abin da bai dace da shi, to shine ake kira da zagi kenan da bakar magana. Shine yace anna min ubuhi shirki, lalle yana daga cikin munin shirka, abin da yake nuna muninta yace kaunuhu masabbatan lillahi, kasancewarta wato zagi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ta ina malam ya ciro wannan mas'ala, ya ciro ta ne daga fadarsa da ya ce wa subhanallah sai ce wa ma ana minal mushrikina, ai ni bana daga cikin mushrikai masu danganta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda bai dace da shi ba. As-sadisa, mas'ala ta shida, wa hiya min ahammiha, malam ya ce wannan ita ce kuma mafi mahimmancin dukkan mas'alolin da suke karkashin wannan babi. Dukkan mas'alolin da malam ya zo da su kusan mas'ala 30, to wannan ita ce ta fi kowace mas'ala mahimmanci daga cikinsu. Malam ya ce iba'adul muslimi anil mushrikina li alla yasira minhum walau lam yushrik, wato nisanta musulmi ga barin mushrikai don kada ya zamanto daga cikin jama'arsu, walau lam yushrik, ko da bai taɓa yin shirka ba. Koda bai taɓa yin shirka ba, to bai dace ba musulmi ya ci gaba da rayuwa a cikin mushrikai, dole ne a nisanta shi. Dole ne a nisanta shi koda bai taɓa yi, me yasa? Saboda dan kada ya zamanto daga cikinsu. Karkaciya, ni ai na san tauhidi, ina da ilimi na tauhidi, dan haka babu wata shubha da za su jefa min, babu ina iya rayuwa a cikinsu. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba shi ba dukkan musulmin da wato mutumin da Allah ya azurta shi da musulunci ya ci gaba da zama a cikin mushrikai, manzon Allah ya ce ba shi ba shi. Da haka hijira ta zama wajibi har zuwa kiyama, duk musulmin da ya musulunta a kasar kafirai baya iya sakewa game da gudanar da addininsa, to yin hijira ya zama wajibi a kan shi. Dan haka zama da mushrikai guba ne, dan ba mamaki a wayi gari mutum ya zamanto daga cikinsu. Kamar yadda Hausawa suke faɗa, wato shine abokin mai kanwa baya rasa bulbuɗi, kenan duk wanda kake zaune da shi ba mamaki a wayi gari ɗabi'un shi da halayen shi wato kai ma ka ɗauka. Kuma in wata musiba ta zo faɗa musu, ba ta warewa, gaba ɗaya za ta haɗa da wal'iyazu billah. Don haka ya ce wa hiya min ahammiha, ita ce mafi girman, mafi mahimmanci duk mas'alolin da suke cikin wannan babi. Sai ya ce iba'adul muslimi, nisanta musulmi anil mushrikina, gabarin mushrikai kenan, ya raba hanya da su, ya hannun riga da su. Li alla yasira minhum, don kar ya zamanto daga cikinsu. Walau lam yushrik, ko da bai taɓa yin shirka ba a zaman da yake da su, ko da bai taɓa yin shirka ba, to dole ne a nisanta shi da su. da ina malam ya ciro wannan mas'ala ya ciro ta ne daga fadarsa wa ma ana minal mushrikina ai ni bana daga cikin mushrikai ma'ana ba ni ba su na raba hanya da su dan haka annabi ibrahim alaihi salam yayyayyayi mutanansa suka ki karbar wannan sako da yazo da shi me yace inni muhajirun ila rabbi cewa ni zan yi hijira zuwa ga ubangiji na ma'ana inda zan je in sake in gudanar da addini ya kaurace musu ya koma kasar Sham. As-sabi'a mas'ala ta bakwai kaunu tauhidi awwala wajibi malan yace kasancewar tauhidi shine farkon wajibi daga cikin wajiban da Allah ya dora mana wajibi na farko wato shine sanin tauhidi dan haka anan zaka iya lura da fikihun mai akhdari cai awwalu ma yajibu ala al-mukallaf tashihu imani farkon abin da ke zama wajibi akan baligi kyautata imaninsa menene kyautata imani shine sanin tauhidi ta ina malam ya ciro wannan mas'ala ya ciro ta ne daga karkashin tumaduhum ila al-islami sannan ka kiraye su zuwa ga musulunci haka a hadithin Mu'az da yake cewa innaka ta'ati qauman ahla kitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah don haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya Allah ya turo shi a matsayin manzo farkon abin da yake kira wato shine kadaita Allah a cikin ibada tauhidi sai da shekara 10 a birnin Makka shekara 13 da yake a birnin Makka kawai yana kira ne zuwa tauhidi ya shekara 10 yana kira zuwa tauhidi sannan aka farlanta sallah sannan ya kare shekara 3 a birnin Makka sannan kuma ya hijira zuwa Madina duk wannan shekaru da aka yi shekara 10 na farko a musulunci manzon Allah yana kira ne zuwa tauhidi cewa yake ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illa Allah tuflihu ya ku jama'a ku ce la ilaha illa Allah ku rabauta da duk alkhairin da kuke nihi a rayuwarku ta duniya da makomanku lahira shine yace kaunut tauhidi awwala wajibi kasancewar tauhidi shine farkon wajibi daga cikin dukkan wajiban da Allah ya dora mana dan haka ai kaga idan mutum yazo yace musulunta zai ba a ce masa tashi kai sallah farko abinda za a yi kalima ta tauhidi za a lakanta masa ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah As-samina mas'ala ta takwas malan yace annahu yabda bihi qabla kulli shay'in hatta as-sala shine kenan annahu yabda bihi wato me kira zuwa ga addinin Allah farkon abinda zai fara da shi wato shine tauhidi kira zuwa tauhidi qabla kulli shay'in gabanin komai yace hatta as-sala hatta da sallah duk girman da duk muhimmancin ta gun Allah subhanahu wa ta'ala to ba za ka fara da ita ba a farkon abinda za ka kirayi mutum zuwa tauhidi kadaita Allah a cikin ibada kalakanta masa kalimatu shahada shine yace annahu lalle mai kira zuwa ga addinin Allah yabda bihi da tauhidi zai fara game da wanda yake kira qabla kulli shay'in gabanin dukkan komai hatta sala hatta da sallah kenan ta ina ya ciro wannan kenan a hadisin Mu'az bi manzo Allah yace masa innaka ta'ati qauman ahla kitabi sai yace falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah sai yace fa inhum aba'u kali zalik fa a'limhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla kaga anan sai da aka gabatar da kira zuwa tauhidi sannan kuma sallah ta biyo baya at-tasi'a mas'ala ta tara malan yace anna ma'ana an yuwahhidu Allah ma'ana shahadati an la ilaha illallah ma'anar da yace wato ka kiraye su zuwa kadaita Allah a cikin ibada da yace kumaduhum wato fal yakun awwala ma tad'uuhum ilayhi da yace wa fi riwayat da yace fal yakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa fi riwayatin sai yace ila an yuwahhidu Allah ka kiraye su kenan zuwa kadaita Allah a cikin ibada shine yace ma'ana anna ma'ana ay wahidullah ma'ana shahadati Allah ilaha illallah ma'anar cewa su kadaita Allah shine ma'anar shaidawa babu abun bauta kusa cancanta da gaskiya face Allah subhanahu wata'ala al'ashira mas'ala ta goma malam yace annal insana lalle shi mutun kadi yakunu min ahlil kitabi wa huwa la ya'rifuha yana iya kasancewa daga cikin mazawalin tafi ba yahudi ko ba nasari wa huwa la ya'rifuha kuma bai san kalimatu shahada ba an gane ko zai iya zamantowa daga cikin mazawalin tafi yana da ilimi game da wato abinda Annabi Musa ya zo da shi na At-Taura ko abinda Annabi Isa ya zo da shi na Injila yana da ilimi game da wannan to amma bai san ba ma'anar la ilaha illallah aw ya arifuha ko kuma ya zamanto ya san ma'anar ta wala ya amalu biha kuma baya aiki da ita wanda mafi yawan su haka ne sun san ma'anar wannan kalima amma aiki da ita ne ba sa yi shine yace annal insana kad yakunu min ahlil kitabi lalle mutun yana iya kasancewa daga cikin mazawalin tafi kenan yahudu ko nasara wa huwa la ya'rifuha alhali kuma bai san ma'anar la ilaha illallah aw ya'rifuha ko kuma ya zamanto ya sani ma'anar ta wala ya'malu biha amma kuma baya aiki da ita dan haka ke manzon Allah me yace musu me yace ma Mu'az sai yace masa innaka ta'ati qauman ahla kitabin sai yace falyakun awwala ma tad'uhu ilayhi shahadatu mana shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah kenan a sanar da su in ba su san ma'anar ta ba a sanar da su ko kuma sun san ma'anar ta ba sa aiki da ita to a kiraye su zuwa yin aiki da ita Al-hadiyata ashara mas'ala ta sha daya malam yace at-tanbihu ala at-ta'limi bit-tadrij fadakarwa a bisa salo wanda yake na karantarwa ta hanyar bi a sallu ba a dinkula ma mutun abu a shirga masa a lokaci guda a sannu sannu ake bin mutun idan aka gabatar masa abin da yafi kowanne muhimmanci sannan kuma sai a biyo baya da wanda ya kusance shi a wajen muhimmanci sannan wanda ya kusance shi kenan wannan shine salo na karantarwa shine yace at-tanbihu fadakarwa ala ta'limi a bisa karantarwa bi tadrij wato ta hanyar sannu sannu kaga mai manzo Allah ya fada ma Mu'az yace lalle ne zaka je ka samu wasu jama'a mazawalin tafi farko ka kiraye su zuwa kalimatu shahada in har sun karfa sun maka da'a to ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu salloli biyar a tsawon yini da dare in har sun karbi waɗannan salloli biyar sun kiyaye to ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu sadaka a cikin dukiyoyinsu za a karba daga gun mawadatansu a mayar da wannan sadaka zuwa talakawansu to dan haka wannan salo ne na karantarwa ba a tattara abu lokaci guda kawai a jiuga ma mutum a sannu-sannu za a bumi in aka gabatar masa wannan ya karba ya dan fara kwana biyu hallo sannan sai a biyo masa baya da wani abu dan haka ubangiji ta'ala ya bi mu da wannan salo game da saukar da alqur'ani alqur'ani sai da ya kwashi shekara 23 yana sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa qur'anan farqana in taqra'uhu 'alan nasi 'ala muqf wa nazzalnahu tanzila Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa inda Ubangiji ta'ala zai dunkule waɗannan dukoki gaba daya a lokaci guda ya turo ma bayinsa cewa daga yau shan giya haramun ne kaza haramun ne kaza haramun ne kaza haramun ne kuma dole ku yi kaza dole ku yi kaza dole ku yi kaza tace to da abin ya girmama a kansu da wasu sun watsar kamar yadda mutanen Annabi Musa alaihi salam a dunkula Allah ya ba su At-Taura da dukoki gaba daya a lokaci guda aka zo musu da ita abin ya girmama a kansu suka ce ai su ba za su iya aiki da At-Taura ba daga yau a ce abu kaza da abu kaza da abu kaza gaba daya an hana kuma mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza suka ce ba za su yi ba Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka dutse saman kawunan su ya musu rumfa in ma su karbi at-taura su yi aiki da abin da yake cikin ta ko kuma dutse ya fado gaba ɗayan su ya murje su ya halakar da su shine ubangiji ta ala yake cewa idza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum bi quwwati wa zkuru ma fihi la'allakum tattaqun da can fadar sa wa idza taqanna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum bi quwwa wa zkuru ma fihi la'allakum tattaqun sai yace azaniyata ashara mas'ala tasha biyu malan yace albada'atu bil ahammi fal aham farawa da abin da yafi kowanne muhimmanci sannan wanda yake kusantar shi a wajen muhimmanci karantarwa ta addini abin da yafi muhimmanci shi zaka gabatar ma mutum sannan kuma abin da ya kusance shi a wajen muhimmanci hadu sai ka gabatar masa dan haka kenan tauhidi shine yafi komai muhimmanci bayan tauhidi sai me sallah bayan sallah sai me sai zakka dan haka manzon Allah ya karantar da Mu'adh yace farko shine kalimatu shahada zaka kira Yesu zuwa gare ta in sun karba ka sanar da su Allah ya farlanta musu salloli biyar a tsawon yini da dare in sun karba ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu zakka a cikin dukiyoyin su kaga nan kenan mun fa'idanci albada'atu bil ahammi fal aham farawa da mafi muhimmanci sannan wanda yake kusantar sa a wajen muhimmanci al-thalithata ashara mas'ala tasha'uq malan yace masrifu zakka wato wata fuska daga cikin fuskokin da ake sarrafa zakka sune talakawa kenan ɗaya daga cikin fuskoki guda takwas kamar yanda malan ya ciro wannan mas'ala daga karkashin cewa tu'khazu min aganiyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim za a karɓi wannan zakka daga gummawadatansu a mayar da ita ga talakawa shine malan yace masrifu zakka wata huska inda ake sarrafa zakka daga cikin huskoki takwas kenan sune talakawa a wannan aya ma sune Allah ya gabatar innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim arabi'ata ashara mas'ala ta sha hudu malan yace kashfu al-alimi shubhata 'ala al-mutaaddi malan yace malami ya dace ya yayi shubha wato ga almajiri duk wata mas'ala da zai gabatar ma almajirinsa in yaga cewa akwai shubha ma'ana zai iya rikita akan wannan ya kasa gane hakikanin al'amari to yayi kokari ya yayi masa wannan mas'ala kenan ka yayi masa shubha bane shine yace kashful alimi shubhata 'ala al-muta'allim malami wato yayi shubha game da almajirinsa ta ina malam ya ciro wannan mas'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi yace ma Mu'adh cai masa fa alimhum anna Allah qarraba alaihim sadaqatan fi amwalihim sai yace tu'khazu min aganiyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim kaga anan yayi masa shubha ita wannan sadaka da Allah ya farlanta musu a cikin dukiyoyinsu inda aka kyale shi akan haka kenan ko dala ɗaya mutum ya mallaka cewa za a yi sai an huta zakka ce to sai aka nuna masa cewa ita wannan zakka ana karɓar ta ne daga gumma wadata menene wadata mutumin da ya mallaki nisabi shine gurgudan zakka wannan zakka in an karɓa to ina ake sarrafa ta manzo Allah sai ya nuna masa cewa talakawa ake ba kenan kaga anan yayi masa shubha inda kawai kyale shi ya cewa ka sanar da su Allah ya farlanta musu sadaka ya kyale shi akan haka to abun wane ne za a karɓi sadaka kuma in an karɓa wane ne za a ba kaga akwai shubha anan al-khamisata ashara mas'ala ta 15 malam yace annahyu an kara'imil amwali hani wato game da karɓar zababbiyar dukiya ta mawadata ga shi wakilin da shugaba ya wakilta shi game da tattaro zakka daga gun mawadata karyawa ne zababba daga cikin dabbobi ya ce su zai karba a matsayin zakka manzo Allah ya yi hani cai wa iyaka wa kara'ima amwali manzo Allah ya ce ka kiyaye zababban dukiyoyinsu domin haka zalunci ne sai ce wata gida'awatul mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab shine yace annahayu an kara'imil amwal hani game da karbar zababar wato dukiyoyi na masu dukiya kenan ga shi wanda aka wakilta game da karbar zakka kamar yadda bayani ya gabata lafazin kara'im jami'i ne na karima idan aka ce karima kenan abu wanda yake zababbe wanda yake mai tsada mai kima dan haka kamar yadda bayani ya gabata al-Imam Zuhri yace mai karbar zakka ta dabobi in yazo gun mai dukiya za a lissafa a kasa dabobin kashi uku wannan kashi na farko sune zafaffu daga cikin garken kashi na biyu sune tsaka-tsakiya kashi na uku sune koma baya idan an gama lissafi din zai karba abin da yake na zakka daga tsaka-tsakiyar zai karba wancan kashi na farko zababa sai a bar ma mawadaci dukiyar shi ce da wannan kashi na karshe tsaka-tsakiyar shine za a karbi iya abin da yake na zakka a ciki as-sadisata ashara mas'ala ta 16 malam yace ittiqa'u da'awatil mazlum wato shine jin tsoran addu'ar wanda aka zalunta ma'ana mutun ya kiyayi kansa game da addu'ar wanda aka zalunta shine yace ittiqa'u da'awatil mazlum wato kiyayar addu'ar wanda aka zalunta me yasa saboda addu'ar wanda aka zalunta addu'a ce karbabba kai tsaye yana addu'ar ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya mala'ikunsa a daukaka wannan addu'ar akan girgije kamar yadda yake cewa inna hatuhumalu alal gamam sai yace tsakanin addu'ar wanda aka zalunta da ubangiji subhanahu wata'ala babu shamaki shine manzon Allah yace fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab idan haka kenan mutun ya guji addu'ar wanda aka zalunta shine yace ittiqa'u da'awatil mazlum kenan mutun ya kiyayi addu'ar wanda aka zalunta as-sabi'ata ashara mas'ala ta 17 malam yace al-ikhbaru bi anna halatu hujab labari daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cewa addu'ar wanda aka zalunta la tuhjab ba a sha makance tsakaninta da ubangiji subhanahu wata'ala kai tsaye yana addu'ar Allah ya karba sai dai a yi jiran lokaci domin komai abun Allah subhanahu wata'ala yana da lokaci kai ya daddi kamar yadda ya faɗa da kulli ajalin kitab as-saminata ashara mas'ala ta 18 malam yace min adillati tauhidi ma jara ala sayyidil mursalina wa sadatil awliya'i min al-mashaqqati wal-ju'i wal-waba malam yace yana daga cikin dalilai na tauhidi wato shine abin da ya gudana ga shugaban manzanni wa sadatil awliya wato da waliyai waɗanda suke shuwagabanni kenan shuwagabannin waliyai sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wahala da yunwa wato da bala'i da musiba da suka haɗu da shi wannan kwa a yakin Khaibar ya kai wato wahala sai da ta kai matuƙa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wahala kuma ga karancin guzuri ba komai guzurinsu ya kare ya kai jakanda jakkai suka ringa yankawa suka ringa sulkewa suna dafa gona ta tafarnuwa da albasa in su shiga shiga ita suke ci saboda tsabar yunwa babu abinci komai ya kare a wannan yaki na Khaibar da suka yi shine anan malam ya ciro kenan abinda yake cikin kenan kissar ta yakin Khaibar yace min adillati tauhidi yana daga cikin dalilai na tauhidi an gane ko cewa shi duk wanda tauhidi ya samu gun zama a cikin zuciyarsa da duk wani bala'i da duk wata musiba da duk wata wahala da zai haɗu da ita to baya sawa ya ja gudu wannan ya gudu ko ya ja da baya shine yace majara ala sayyidil mursalina abin da ya gudana ga shugaban manzanni shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wasadati da awliya'i wato da waliyan Allah waɗanda suke shuwagabanni su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al-mashaqqa irin wahalar da suka haɗu da ita wal-ju'i wato da yunwa wal-waba'i wato da bala'i da musiba a wannan yaki na Khaibar at-tasi'ata ashara mas'ala ta 19 malam yace qauluhu fadarsa da yace da hudiyan raya cewa lalle ne a gobe لأودين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله واتو أولاً كلمة من زمان الله يفدى شيني ما لن يتشي علم من أعلام النبوة واتو أقوى أعلام لك تكين ألامومي ما سنونا تذكير النبتة من زنشي نا النبي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم yasa saboda bada labarin abin da ke cikin zuciyar bawa abu ne wanda yake banta da Allah subhanahu wataala ta hanyar da ake sanin abin da ke cikin zuciyar bawa sai ta hanyar wahayi Allah ya sanar da manzon shi Aliyu yana kaunar Allah yana kaunar manzonsa kuma Allah da manzonsa suna kaunarsa bugu da ƙari manzon Allah ya ce Allah zai ba mu'minai galaba a hannun shi kaga wannan abu ne wanda sai ta hanyar wahayi wahayi ko abu ne wanda yake banta da annabawa da manzanni shine malam yace qauluhu la udiyan ar-raya ila ma'ana zuwa karshen kenan kalmar da yace la udiyan ar-raya tagadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yabtahu Allah ala yadayhi kenan zuwa nan malam yace alamu min a'lamin nubuwa alama ce daga cikin alamomin da ke nuna gaskiyar annabta da manzanci na annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam al-ishrun malam yace mas'ala ta 20 ta fuduhu fi ainihi alamu min a'lamiha aidan to fin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi a cikin idanun Aliyu take yanki Allah ya warkar da shi shi ma alama ce wato daga cikin alamomi masu nuna gaskiyar annabta da manzanci na annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam take yanki yana masa tuhi Allah ya bashi lafiya kaga wannan wata mu'jiza ce wanda take ta musamman sannan mas'ala ta 21 malam yace fadilatu ali radiyallahu anhu fadilatu ali Allah ya kara masa yadda domin ali yana kaunar Allah yana kaunar manzansa kuma Allah da manzansa suna kaunarsa kaga wannan wani matsayi ne wanda yake na musamman mas'ala ta 22 malam yace fadlus sahabati fi dawkihim tilka laylata wa shughulihim am bisharati al-fath wato malam yace fadla ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da kutsawa da suka yi a wajen tunani a wannan dare gaba ɗayan sa da yanda suka shagala wato game da al-bishr wanda yake na cin nasara da yaki an gane ku su ba ma wai nasara ta yakin ba suke ma a wannan mutumin wannan matsayi na kaunar Allah da manzansa kuma cewa Allah da manzansa suna kaunarsa shi mutumin wannan shine abinda wato ya kai su suka kwana suna tunani kaga wannan yana nuna daraja da matsayi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda su tunanin su tunani ne wanda yake mai tsawo ma'ana su kawai iya abinda yake lahira shine abinda yake gabansu sai yace wato afsali sata wa ishru mas'ala ta 23 afsali sata wa ishru sai yace al-imanu bil qadari li husuliha liman lam yas'alaha wa mal'iha amman sa'a malan yace imani da al-qadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala li husuliha liman lam yas'alaha domin samun wannan tuta kama wanda shi bai yi ba hange bai ma kai kawo ga wannan tuta shine Aliyu shi Aliyu yayi tunanin cewa ma a bashi shi bai ma tashi bai yi amma da yake Allah ya kaddara cewa shine za a ba wannan tutar aka ce aje a zo da shi aka zo da shi aka danka masa wa man iha amman sa'a wanda kuma ya tashi ya ringa famar a bashi ba a bashi ba kina anan kai imani da alƙadarin ubangiji kar ka yi mamakin wani an yi rabo yana kwance bai zo ba an kiraye shi an bashi ko kuma an aika masa gida kai kuma ka zo baka samu ba wannan alƙadari ne na ubangiji subhanahu wataala kai da baka samu ba tun can Allah bai kasa da kai ba shi wanda ya samu Allah ya kasa da shi shine yace al-imanu bil qadari imani da alƙadarin ubangiji li husuliha domin samun wannan tuta liman lam yas'alha kama wanda bai tashi bai je nema wa man iha amman sa'a kuma da hanawa ga shi wanda ya tashi nema ba a bashi ba kamar yadda Umar yace daddage na ringa yi domin manzon Allah ya hango ne ba ni Mas'ala ta 24 al'adabu fi qawlihi ala rislik. Malam yace ladabi daga cikin ladabba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu game da fadarsa da yace ala rislika, wato ka bi a sannu. Dan haka shi ba a san gaggawa, ba a san garaje. An gane ku iya abinda musulunci yake yahudi a sannu. Ba a buƙatar mutum ya yi garaje. Duk abinda za ka yi ka bi a sannu. Kamar yanda wato al-Ashaj na Abdul Qais manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna fika la khaslataini yuhibbuhuma Allah al-hilm wa al-ana, yace lalle kana da wasu halaye biyu, wasu dabi'u biyu wanda Allah yana kaunar waɗannan halaye game da bawansa. Sai yace al-hilm shine jimiri, wal-ana wato dabi'a sallah. Dabi'a sannu dabi'a ce wanda Allah yake so yake kauna. Ba a buƙatar mutum ya zamanto yana da garaje akan al'amari. Dan haka manzon Allah ya ce masa ala rasulika ka bi a sannu, kar kai garaje. Mas'ala ta 25 ad-da'awatu ila al-islam qabla al-kitab. Kira zuwa musulunci na kasancewa gabanin fada jama'a da yaki. Kenan kafin a fada su da yaki sai a kira su zuwa musulunci. Kamar yadda anan yace madu'uhum ila al-islam. Mas'ala ta 26 annahu mashru'un liman duqu qabla zalika wa qutil, wato kira zuwa musulunci abu ne wanda aka shar'anta gama waɗanda aka kiraya gabanin haka kuma aka yake su, koda an taba tallata musu musuluncin basu karba ba, koda an taba yakar su, idan aka komo za a koma yakar su, to sai an kiraye su dai zuwa musulunci. An gane ku ko su nawa ne sai an ƙara tallata musu wannan musulunci. Mas'ala ta 27 malam yace adda'awatu bil hikima, wato kira zuwa ga addinin Allah wato na kasancewa da hikima, ma'ana sai da hikima. Li qawlihi akhbirhum bima yajibu alayhi, cewa ka ba su labari dangane da abin da ya wajaba a kansu. Kenan in ka kirayi mutum zuwa musulunci, to ya kamata ka bayyana mishi ma'anar wannan musulunci, kenan ka sanar da shi abin da ya zama wajibi a kansa. Kenan wannan yana daga cikin hikima. Mas'ala ta 28 malam yace al-ma'rifatu bi haqqi Allah fil Islam, sani game da haƙƙin Allah a musulunci. Kenan in mutum ya musulunta, to ya kamata a sanar da shi wato menene haƙƙin Allah subhanahu wata'ala, abin da ya zama wajibi a kansa. Kaga can da yace wato awwalu ma yajibu adal mukallaf tashihu imanihi, sannan sai yace thumma ma'rifatu ma yusilihu bihi farda ainihi ka ahka bi salati wa taharati wa siyam, wadanda wannan duka haƙuƙuwa ne na Ubangiji subhanahu wata'ala. Kenan in an sanar da mutum, in an musuluntar da mutum, kenan sai a sanar da shi kuma haƙƙin Allah subhanahu wata'ala game da musulunci. Mas'ala ta 31 malam yace thawabu man hidada ala yadayhi rajulun wahid, girman lada na mutumin da aka samu daidai da mutum daya ya shiryu a hannunsa a sababinsa. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya shirye da mutum daya a sababinka, yafi a baka garki wanda yake na jajayen raƙuma. Mas'ala ta 30 wanda ita ce ta ƙarshe malam yace al-hadifu ala al-futiya, halaccin yin rantsuwa akan fatawa. In zaka bada fatawa ka yi rantsuwa da Allah, to wannan ba laifi bane, sai dai ba a buƙatar mai fatawa malami duk fatawar da zai bada ya ringa rantsuwa da Allah, domin yin haka zai jefa kokonto a cikin zuciyar shi wanda ake ba fatawa, ki zai ga cewa kaman kai ma baka yarda da abin da kake faɗa ba. Amma in har ya kama, to ba laifi mutum zai iya rantsuwa da Allah, kamar yanda malam ya ciro wannan daga karkashin fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, maza Allah sai da ya rantsuwa kafin ya faɗa ma alilu Allah ya kara masa yadda wannan kalma. Na insha Allah muka zo karshen baban, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.